kaliyar mai tasoyin shaidar amman sa'o'in da kai kai na filin dana da bahiyar gurbin wani abokin aiki na da rai iya halin
Labarin duniya sananan zuwa gare mu yadda